من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان وتا الشرنقة وتا رمضان شكرة أربعين دبيو هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta 2021 shekarar miladiya. Za mu cigaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallacin namu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir dake unguwar Hausawa dan Fulani a garin Kano. Aje idan ba manta ba, muna cikin kissar Annabi Ibrahim alayhi salam a cikin wannan sura mai albarka, suratul anbiya. Muna cikin karshen kissar Annabi Ibrahim alayhi salam, bayan Annabi Ibrahim alayhi salam ya kore waɗancan mutane nasa masu bautar gumaka ta hanyar kafa musu hujja ta hankali, bayan ya ruguza ya rushe gumakansu suka tambaye shi shi aikata wannan aiki, yace a'a, a tambayi babbansu, wanda hakan shi ya fusata su. Suka gaya masa cewa ai ka san waɗannan ba sa magana. Yace to ba sa magana don me za ku rinka bautatawa abubuwan da ba za su yi amfanar da ku ba ne su cutar da ku. Da ƙarshe ya gaya musu cewa tare da ku da abubuwan da kuke bautatawa ba za ku hankalta ba. To wannan shi yasa suka yi yunkuri, suka ce a ƙona shi, a taimaki allolinsu wanda ya ruguza, wanda suka hura wuta tsawon lokaci mai ci banga-banga mai ci sosai. Malaman tafsiri suka faɗa kamar yadda muka gabatar, aka ɗora shi a kan majaujawa, aka jefa shi cikin wuta, wanda Annabi Ibrahim alayhi salam kafin ya karasa cikin wannan wuta ya kira Allah maɗaukakin sarki, kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya kawo masa tallafi da ɗauki ta hanyar umarta ita kanta wuta ta zamto mai sanyi, sanyi mai aminci a gare shi. To ina gani anan muka dakata insha Allah ta'ala, za mu maimaita ita wannan ayar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sai kuma mu ɗora daga ta gabanta insha Allah ta'ala. Mai Allah ya ji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.
نعم. الله ما دوكتين سركي يتي قلنا يا نار مكتي دوتا كوني بردا ki zamto mai sanyi, wa salaman sanyin da ke ɗauke da aminci, على إبراهيم أكان النبي إبراهيم عليه السلام وأرادوا به كيدا الله ما دوكين سركيتي سن فاتي شي da mugun kaidi shine yunkurin kashe shi da suka yi ta hanyar kona shi da wuta faja'alnahumul akhsarina sai muka sanya su hasararru ta babu wasu sama damar aiwatar da wancan mugun aiki da suka yi niyyar aiwatarwa akan annabi Ibrahim alaihi salam ba wannan aya ta kulla ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ajiya mun fara bayani cewa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda yake cewa lokacin da aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam a cikin wuta kalmar da ya fada abin da ya fito daga bakin sa shine hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan min wa ni'mal wakil ma dalla da wakili idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki wannan kalma ko wannan jumla ita ce ta fito daga bakin annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya kare shi sakamakon fadin wannan kalma da yayi shi sa malamai suka ce yana ɗaya daga cikin abin da ke fitar da mutum daga cikin kunci ko damuwa ko duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin wani hali mara kyau yawaita maimaita wannan kalmar ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko kuma hasbiyallahu wa ni'mal wakil duk ta zo annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi ya koyar da wannan irin addu'a a cikin hadisi ingantacce wanda ya koyar da mu cewa kullun da safa idan mutun ya tashi akwai azkarus sabah wal masa zikirai da ake karantawa da safe wanda annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi yake karanta su kuma ya koyar da mu haka nan akwai zikirai da annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi yake maimaita su kuma da yamma idan ya yammata shi ma annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi yana karanta su kuma ya koyar da mu to a cikin wannan zikiran akwai fadin hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau nawa sau bakwai hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim maimaita wannan kalma ko kuma wannan addu'a sau bakwai a rana da safe da yamma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda ya karanta wannan kalma ko wannan addu'a da safe sau bakwai ya karanta ta da safe da yamma sau bakwai to Allah madaukakin sarki zai isan masa dukkanin ragowar ranar sa duk wani abin da zai cutar da kai sharri da masifa da bala'i da duk wani abin da kake jin tsoro maimaita wannan kalmar to Allah subhanahu wataala zai baka kariya yadda kuka san lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta abin da ya maimaita Allah madaukakin sarki ya kare shi kenan yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil to haka ke ma yanzu da safe idan kin tashi a cikin zikiran da kike wardinki da kike na safe to ki sa wannan a ciki hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so boka ake mimitawa dul hadiyana yanda mutum yake ciki malamai suka ce inda zai dauki wannan kalmar da zuciya mai yaqini yana mimitawa Allah madaukakin sarki zai fitar da shi sannan abu na biyu daga cikin abin da zamu dauka a wannan kissa ta annabi Ibrahim alayhi salam musamman wannan aya ta karshe shine abinda malamai sukan kawo a cikin tafsirinsu cewa lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta dukkanin dabbobi da kwarika sun yi yunkuri na su taimaka wajen a kashe wutar da aka rura wa annabi Ibrahim don a kona shi a ciki amma banda abu guda daya banda kwaro guda daya shine tsaka ita ce tsaka ita tsaka taimakawa ta rinka yi yunkuri ta rinka yi wajen hura wutar da aka ake kokarin kona annabi Ibrahim a cikinta shi sa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga ummu sharikin take cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatlil wazagh annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya umarce mu da mu kashe tsaka yace wa qala فكان ينفخ على ابراهيم عليه السلام annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace saboda ita tsaka lokacin da ake kokarin kona annabi ibrahim alaihi salam tarinka kai dauki wajen kokarin hurautar to shi sa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya fada cikin hadisi ingantacce yake duk inda aka ga tsaka aka kashe ta idan aka kashe ta da duka daya idan kika ga tsaka kika dauki madoki kika kashe ta bugu na farko ladan ki daban idan baki ya kashe ta a bugu na daban sai da kika kara na biyu ladan ya ragu idan sai da kika kara na uku ladan ya kara raguwa haka kina kara duka ladan yana raguwa abinda ake so idan zaki iya da kin dauki madoki duka ɗaya ki buge ta ta mutu to za a baki ladan ki cikakke annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi mana umarni game da haka saboda malamai suka ce tsaka tana ɗaya daga cikin kwaruka masu illa kwaruka masu cutarwa ga dan adam sukan shiga abinci ko abin da dan adam kan amfani da shi na ci ko na sha su yi birgima a ciki domin dan adam ya harbu da wasu cututtuka da suka shafi fata idan ya amfani da wannan abin da suka shiga ciki to shi yasa zama a cikin gida da tsaka abu ne da yake babu kyau duk inda tsaka take kokari ake a kashe ta kada ya kasance kina cikin gida a zaune ga kuma tsaka a tattare da ki tana da cutarwa kwarai da gaske ya tabbata ma tsaka takan iya haddasa gobara a gida ya tabbata wannan takan iya haddasa gobara saboda haka duk inda aka tsaka kashe ta ake ba a barinta saboda akwai wasu nau'i na dabbobi da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace duk inda aka gansu aka kashe su hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace khamsun fawasiq yuqtalna fil hil wal haram akwai wasu nau'in dabbobi guda biyar fasikai ne abinda ake nufi da fasikai sun fita daga cikin dabi'ar su ta dabbobi waɗannan dabbobi ne masu cutar da dan adam sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace duk inda aka kashe su inda aka gansu aka kashe su ko a cikin haramun maka suke ko kuma inda ba haram maka ba inda ya halatta a kashe dabbobi sai a kashe su dan ka'ida shine duk dabbar da take a cikin haramun maka to baya halatta a kashe ta to amma su waɗannan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ko a cikin haramun maka suke a kashe su daga ciki akwai bera bera dai wannan da ake rayuwa da shi a cikin gida annabi yace a kashe shi daga ciki akwai alhudat shine hankaka akwai kunama akwai muciji akwai kare irin mahaukacin kare da yake cizo annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace kun ga waɗannan dabbobi to fasikai ne duk inda aka ganshi aka kashe su to wancan hadisi sai ki dauko wannan hadisin da makarantar yanzu sai ki zona shi sai ki kara shi a ciki akwai tsaka a ciki ita ma tsaka ba a zama da ita tsakaninta da mutum duk inda mutum ya ga tsaka kashe ta yake saboda kun ji ɗaya daga cikin sharrinta baban mu gaba ɗaya baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka yi yunkurin kashe shi a kokarinsa na kawo tauhidi da kawar da shirka ita wannan tsakar ita ce fata taimaka wajen hura wutar da ake kokarin kona shi a ciki shi yasa sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare ce to wannan ba mutum ne kirki bace duk inda ganta a kashe ta ina fata an fahimta so laka yan uwa daga yanzu ku daina zama da tsaka a gida daya duk inda a ganta sai a kokarin kawar da ita mas'ala ta gaba da take da alaka da wannan aya ta kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ita ce mu sani cewa wannan abin da Allah madaukakin sarki ya wa annabi Ibrahim da shi na tsamar da shi da tseratar da shi da hana wuta yi masa tasiri ta hanyar kona shi ɗaya ne daga cikin abin da ake irgawa a cikin manya-manyan mu'ujizozi da Allah madaukakin sarki ya girmama annabinsa Ibrahim alayhi salam da su idan aka tashi kirge mu'ujizozin annabawa da manzanni idan aka zo kan annabi Ibrahim alayhi salam za ku ji an ce an jefa shi a wuta ba ta tuna mai shi ba mu'ujiza ce tasa alayhi salatu wassalam to malamai suka ce kusan duk abinda Allah madaukakin sarki ya bawa sauran annabawa da manzanni da suka gabata to Allah madaukakin sarki ya bawa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'jizar ko kuma ya bawa ɗaya daga cikin al'ummar annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi irin wannan mu'jiza a matsayin karama saboda girman annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da daukakar sa da falalarsa akan sauran annabawa shi sai za ku ga duk wata mu'jiza da aka ce wani annabi ya yi rayar da matacce warkar da mai kaza yin kaza duka mu'jizoji da Allah madaukakin sarki ya samar da su a hannun sauran annabawa to idan kuka duba za ku ga Allah madaukakin sarki ya ba da wasu irin su ko dai a hannun shi annabin kira da amince tsara tabbata a gare shi ko kuma a hannun wa ɗaya daga cikin al'ummarsa idan a hannunsa ne to shi ma mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam idan kuma a hannun wani daga cikin al'umma ne mabiyansa da suka yi imani da shi to abin ya kasance karama kenan Allah madaukakin sarki yana karrama waliyansa game ta hanyar ba su wani abu da yake khariqul lil'ada, wani abu da yake ya saba al'ada. To irin wannan mu'jiza da ta faru ga Annabi Ibrahim, an jefa shi a wuta, wuta bata cina masa ba. Akwai ɗaya daga cikin al'ummar Annabi Isra da Abinci tsara tabbata a gare shi da Allah ya bashi irin wannan karamar, irin wannan mu'jiza a matsayin karama ta Annabi Ibrahim alayhis salam. Wannan bawan Allah sunansa Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ya kasance ɗaya daga cikin malamai ne na tabi'ai, tabi'i ne daga cikin manya-manyan tabi'ai. Shi ya musulunta ma tun a zamanin Annabi Isra da Aminci tsara tabbata a gare shi, tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa ya karɓi addinin musulunci. To amma a ƙasar Yemen nake da zama bai samu damar zuwa wajen Annabi Isra da Aminci tsara tabbata a gare shi ba har manzon Allah ya bar duniya. Suna ke ce musu al-mukhadramuna, al-mukhadramuna wanda suke cin gashi biyu. Su ba za ka ce musu kai tsaye sabai ba ne, sannan kuma sun girma tabi'ai, amma dai malamai suna kora su ne a cikin sahu ko kuma tabaka ta tabi'ai, saboda haka za a sa shi a cikin tabi'ai. To wannan bawan Allah mai suna Abu Muslim Al-Khawlani, ɗan uwa, wata kissa mai ban mamaki ta faru a kan shi. Akwai wani mutumi da ake ce masa Al-Aswad Al-Ansi. Shi Aswad Al-Ansi ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi da'awar annabta. Ya ce shi ma annabi ne Allah ya aiko shi, ɗaya daga cikin maƙaryata. Dama Annabi Isra da Aminci tsara tabbata a gare shi, ya ba mu labari cewa za a samu mutane kusan 30 dajjaluna, maƙaryata, tantiran maƙaryata, kowanne ɗaya daga cikinsu zai da'awar cewa shi annabi. To daga cikinsu akwai Al-Aswad Al-Ansi wanda ya bayyana a ƙasar Yemen, ya ce shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah, kuma yana da magoya baya sosai. Mutanensa, al'ummarsa, ƙabilarsa suna da ƙarfi, saboda haka sun goya masa baya. Duk mutumin da ya mai tawaye ya ƙi yarda da annabtarsa, to sukan haɗe da shi da al'ummarsa su kashe shi, saboda haka su ƙona mutum ko kuma su kashe mutum nan take. To saboda haka musulmi a lokacin a ƙasar Yemen suka yi ta guduwa da imaninsu, saboda tsoron su na farko dai ba su yarda da shi a matsayin annabi ba, na biyu kuma suna tsoron kada a kashe, sai mutane suka yi ta guduwa suna gudun hijira saboda tsira da rayuwarsu da kuma imaninsu. To wannan mutumi Al-Aswad Al-Ansi sai ji labarin ga wannan Abu Muslim Al-Khawlani, shi ma bai yarda da annabtarsa ba, sai sa aka kamo shi. Da aka zo da Abu Muslim Al-Khawlani sai ya tambaye shi, ya ce atashhadu anni rasulullah, yanzu kai imani ni manzon Allah ne? Yake tambayar wannan bawan Allah Abu Muslim Al-Khawlani, shi Aswad Al-Ansi yake tambaye shi cewa wai yayi imani shi manzon Allah ne? Sai ya ce lam asma, ce ani ban ma ji abin da kace ba. Ya ce atashhadu anni rasulullah, kai imani ni da nake magana manzon Allah ne? Ce ani ban ma ji abin da kace ba, abin da kake cewa ba. Sai ce atashhadu anna muhammadan rasulullah, to yanzu ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne? Sai ce allahumma na'am, yanzu ni bayani eh na shaida tabbas annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yace to ba kai imani da annabtata ba kenan? Yace a je a hura wuta a kona shi. Saboda haka aka je aka hura wuta, ita ma tana ci ganga ganga. Wannan bawan Allah aka dauke shi aka jefa shi a cikin wancan wuta. Bayan wuta ta gama ci ta mutu da kanta, da aka je kawai sai aka same shi yana nafila yana gaida Allah maɗaukakin sarki. Wuta ba abin da ta yi masa. To kun ga irin mu'jizar da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa Annabi Ibrahim, ga ɗaya daga cikin al'umma Annabi Isra da Aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya yi, Allah ya ba shi ita. Saboda haka shi wannan mutumi mai suna Aswad Al-Ansi da ya ga haka, sai ce to lallai wannan mutumin zai bani matsala, na yi ƙoƙarin kashe shi, na kasa kashe shi, idan na bar shi a garin Yemen zai jawo hankalin mutane su gane cewa ni ba annabi ba ne, a yi min bore, a yi min tawaye. Saboda haka sai ya kira shi ya ce to indai kana son kanka da arziki ka bar garin nan. Saboda haka sai aka kore shi daga garin Yemen. A lokacin ne sai ya tafi garin Madina. To ya je garin Madina a lokacin Annabi Isra da Aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya. Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kayansa. A lokacin khalifancin Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yarda ne. Saboda haka da ya je ya shiga masallacin Annabi Isra da Aminci tsara tabbata a gare shi, ya yi nafila a jikin wata dirka ya zauna. Yana zama sai ga Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ƙara masa yarda ya shigo masallacin. Da ya shigo ya ganshi sai ya ce wannan mutumin kuma daga ina? Yake tambayarsa. Saboda ya ganshi baƙo ne bai san shi ba. Yace daga ina? Sai ya ce daga Yemen nake. Yana ji an ce daga Yemen, daman sahabbai sun samu labarin abin da ya faru ga wancan mai da'awar annabta din. Sai ya tambaye shi cewa da Allah me ya faru ga mutuminmu, dan uwanmu, da wancan fasiki ya kama shi ya jefa shi a wuta, wutar bata ci naman sa ba, me ya faru a gare shi? Sai ya ce masa aini ne. Ya ce ina haɗa ka da Allah ka gaya min gaskiya, kai ne wanda aka jefa ka a wuta, wuta bata ci naman ka ba? Sai ya ce wallahi ni ne. sai da Umar Tur sauri ya rungume shi ya tumbaci tsakankanin goshinsa ya kama hannunsa ya kai shi wajen Sayyidina Abubakar Siddiq ya sa shi a tsakiyar su ga Sayyidina Abubakar Siddiq a gefe ga Sayyidina Umar a gefe shi kuma yana zaune a tsakiya Sayyidina Umar ya daga hannu yayi addu'a yace nagode wa Allah madaukakin sarki da bai dauki raina ba bai kashe ni ba sai da ya nuna min wanda Allah madaukakin sarki ya bawa karama irin mu'jizar da aka ba wa Annabi Ibrahim alaihi salam yan uwa abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine Allah madaukakin sarki ya girmama wannan al'umma ta Annabi Isra da amince tsara tabbata a gare shi mu ne na karshen zuwa a jerin annabawan da Allah subhanahu wataala ya turo haka na a jerin al'ummomin da suka rayu a ban kasa amma kuma mu ne na farko da zan fara shiga aljanna to shi yasa Allah madaukakin sarki ya mutunta mu ya karrama mu yayi mana irin kona ta goma shi babban abin da ya rage mana shine mu gode wa Allah madaukakin sarki ta hanyar yi masa biyayya da da'a da kuma bin umarninsa da kuma hanuwa daga hanahanansa Allah madaukakin sarki ya ce wa aradu bihi kaidan waɗannan mutane sun nufaci mugun kaidi ga Annabi Ibrahim alaihi salam saboda me sun nufaci kashe shi ta hanyar kona shi da wuta Allah madaukakin sarki ya ce faj'alnahumul akhsarina sai muka sanya su suka zamto tababbu hasararru a duniya da kuma lahira a wata ayar a cikin suratul safat Allah madaukakin sarki ya ce wai wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalina sun nufaci kaidi wa Annabi Ibrahim alaihi salam ta hanyar kashe shi da kona shi a wuta sai Allah madaukakin sarki mai da su makasanta Allah madaukakin sarki kuma ya daukaka Annabi Ibrahim alaihi salam ta hanyar tseratar da shi da tsamar da shi daga mugun aikin su Allah subhanahu wataala ya ce wa najjaynahu sai muka tseratar da Annabi Ibrahim alaihi salam wa lutan da shi da Annabi Lut alaihi salam ila al-ardi allati barakna fiha izuwa qatar da muka yi albarka a cikin ta wata kasa ce muka yi albarka a cikin ta ita ce ardush sham ita ce kasar sham kamar yadda malaman tafsiri sukan ambata fadin Allah madaukakin sarki da yace wa najjaynahu muka tseratar da Annabi Ibrahim alaihi salam Abu Hayyan a cikin tafsirin Zabarul Muhit take cewa abinda wannan gaba take nufi shine ayna jaynahu kuma akhrajnahu bi najatina ila al-ardh allati barakna fiha ai sai muka fitar da Annabi Ibrahim ta hanyar tsamar da shi ta hanyar tseratar da shi zuwa ga kasar da muka yi albarka a cikin ta Allah madaukakin sarki bayan ya tseratar da Annabi Ibrahim alaihi salam daga cikin wuta wutar su bata yi masa tasiri ba to sai Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Ibrahim da yin hijira ya bar wannan kasa ta Iraq dan abin ya faru ne a kasar Iraq a lokacin Annabi Ibrahim yana kasar Iraq alaihi salam to sai Allah ya ce ya fita daga wannan kasa ta Iraq da shi da Lut alaihi salam shi Annabi Lut alaihi salam da ne da Annabi Ibrahim alaihi salam domin da Annabi Ibrahim da mahaifin Annabi Lut alaihi salam wa da kani kun ga dan dan uwansa ne kenan to bayan Annabi Ibrahim shi kansa da Allah ya bashi risala da kuma matar Annabi Ibrahim Sara da ta yi imani da shi babu wanda ya ƙara imani da Annabi Ibrahim alaihi salam sai Annabi Lut alaihi salam shine na uku shine Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut yake ba mu labari fa amana lahu lut Allah madaukakin sarki yace Annabi Lut yayi imani da Annabi Ibrahim ya yadda risalata da annabtarsa wa qala inni muhajirun ila rabbi Annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa to hakika ni mai hijira ne mai tafiya ne zuwa ga ubangijina wata ayar kuma Allah madaukakin sarki yace wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi hakika ni mai tafiya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ya shiryar da ni Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam yayi hijira daga garin su kasar su inda aka haife shi da mahaifansa da ƴan uwansa kowa da kowa yake Allah subhanahu wataala ya ce tashi daga nan ya koma kasar Palestine ita ce ardhi sham in aka ce sham a yanzu ba Syrian da muka sani ba ce a yanzu in aka ce sham a wancan lokaci ta koshi Jordan ta yanzu ta koshi ita kanta Palestine din sannan kuma ta koshi ina ita kanta Syria din saboda haka in aka ce sham duk waɗannan garuruwa da ƙasashe da muka ambata duk ta koshi su ba iya Syrian kadai ba yanzu da ake cewa aka ce sham Syria ba ita kadai ake nufi ba duk ta koshi waɗannan ƙasashe gaba ɗaya to sai Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi hijira daga wannan gari da suke kokarin halaka shi zuwa garin da Allah madaukakin sarki ya yi masa albarka shine wannan gari shine garin Palestine ko kuma a ce garin Sham a dunkule gaba daya. Annabi Lut alaihi salam, Allah ya ba mu labari cewa Allah madaukakin sarki ya hada da shi a cikin wanda suka yi hijira. Allah subhanahu wataala ya ce wa najjaynahu, muka tsamar da Annabi Ibrahim alaihi salam wa Lutan da kuma Annabi Lut. To mai tambaya zai iya cewa shi Annabi Lut me yasa aka ce an tsamar da shi bayan baya cikin wanda aka ce za a kona da wuta? A duk kissar da muka ji, abinda aka muka samu a cikin ta shine Annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai ne wanda aka yi wannan mugun tanadi saboda shi. Duk wutar da aka hura, an hura ta ne saboda a jefawa, saboda a jefa shi a ciki. Amma da Allah madaukakin sarki ya tashi cewa mun tsamar, sai ya ce mun tsamar da Annabi Ibrahim kuma da Lutu alaihi salam. To sai malamai suka ce abinda yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya tsamar da shi, saboda a lokacin shi kadai ne ya yi imani da shi. Idan Annabi Lutu alaihi salam ya zauna, Annabi Ibrahim kuma ya fita, shi ne zai faru da shi kenan, shi ma kashe shi za a yi. Tunda shi kadai ne a lokacin ya yi imani da shi. Abinda irin aqidar da Annabi Ibrahim alaihi salam yake da ita, na rashin yadda da bautar gumaka, da rashin zaman su alloli, Annabi Lut alaihi salam shi ma yadda da ita. To kun ga irin wancan tanadi da suka yi wa Annabi Ibrahim na kokarin halaka shi, shi ma Annabi Lut alaihi salam matakar ya ci gaba da zama a cikin su, zasu yi me? Zasu yi kokarin halaka shi shi ma. To sai Allah madaukakin sarki ce da Annabi Ibrahim alaihi salam da shi Annabi Lut din gaba daya da matarsa Sara duk su hijira su bagara saboda su tsira da imanin su. To shi sai Allah madaukakin sarki da ya tashi zai mana bayanin cewa ya tsiratar da Annabi Ibrahim, sai ya kara da cewa wa Lutan, ya tsiratar da Annabi Ibrahim da kuma Annabi Lut alaihi salam gaba ɗayansu, ya ce zuwa ga garin da muka yi masa albarka. Kamar yadda na mana bayani, ƙasar da muka yi mata albarka, malamai suka ce ita ce Ardu Sha, shi ne garin Sha. Allah madaukakin sarki ya bayyana a wasu ayoyin cewa lalle fa Sham gari ne mai albarka, kamar ayar da za mu zo makaranta a gaba, wa li Sulaymana ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa iska tana ɗauka Annabi Suleiman ta kai shi zuwa ga ƙasar da take mamata albarka a ciki, shine garin Sham din, inda Annabi Suleiman yake zaune kenan. Sannan Allah madaukakin sarki ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi saytame barakna hawlahu. Kunga al-masjid al-aqsa masallacin Quds a ina yake? A Palestine yake, wanda yanzu yana cikin Isra'ila. Kunga dai wajen kenan. Allah madaukakin sarki ya bayyana ƙasa ce mai albarka. Malamai suka ce me yasa aka ce mata ƙasa mai albarka? Malamai suka ce daga cikin abin da yasa aka ce mata ƙasa mai albarka, ƙasa ce da take da albarkar ƙasa. Akwai bishiyu, akwai tsirrai, akwai shuka, akwai ƴaƴan itatuwa masu yawa, kuma yalwatattu. Gari ne mai daɗin zama, mai daɗin mu'amala, mai daɗin rayuwa a ciki. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu ruwa, ƙoramu suna gudana ta ko'ina. So da ka gari ne mai albarka, idan mutum ya je zauna a garin ba zai so fitowa ba. Duk mutumin da ya rayu a garin, to ba zai so ya tashi daga nan ya koma wani garin ba. Shi sai Allah madaukakin sarki ya kira shi gari ne mai albarka. Sannan malamai suka ce daga cikin albarka garin Sham kuma matattara ce ta annabawa, annabawan Allah alaihi wassalam. Dukkanin annabawan Allah tun daga kan Annabi Ibrahim, dan asalin fara zuwan annabawa garin Sham shine wannan hijira ta Annabi Ibrahim daga garin Iraq zuwa garin Sham. To daga nan kuma sai ya kasance duk annabawan Allah galibin su a wannan gari ake aiko su. In banda annabi mu, annaban ƙarshe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shine Allah ya turo shi a ina? A garin Makka. A garin Makka. Ai dama shi sa kun ga, saboda tun daga lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam duk annabin da Allah yake turowa yana turo shi ne ta tsatsan Annabi Ibrahim alaihi salam. Kuma sai ya kasance daga kan Annabi Yaqub alaihi salam, duk ƴaƴan Annabi Yaqub ta tsatsan su ake turo da annabawa, banu Isra'ila kenan, Yahudawa. To shi yasa da Allah madaukakin sarki zai aiko annabin ƙarshen zamani, kun ga ai sun rinka sarai, sun rinka burin cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabin ƙarshen zamani a cikinsu, ya kasance ɗaya ne daga cikinsu. Da suka karanta a cikin At-Tawra cewa annabin da zai zo ƙarshen zamani fa zai bayyana ne a wani gari da yake da yawan dabilai, gari mai siffa kaza da siffa kaza. Da suka hanga suka duba, sai suka ga babu garin da ya dace da wannan siffar sai garin Madina da garin Khaybar. To haka sai suka hijira daga inda suke, sai wasu suka zauna a Khaybar, wasu suka zauna ina? A Madina. Wai dan idan Allah ya tashi turo annabin ƙarshen zamani ya turo a cikin su. To da Allah madaukakin sarki ya tashi turo annabin ƙarshen zamani gaba ɗaya, sai ya ba su ƙafa, sai ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin Laraba kuma a garin Makka, wanda hijirar ta ta dauke shi, ta kai shi ina? Ta kai shi garin Madina. Allah madaukakin sarki yace Allahu a'lamu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah madaukakin sarki shi yafi sanin inda zai sa manzancin sa, ba ku za ku ce ga inda Allah madaukakin sarki ya kamata ya sa manzancin sa ba, ba ku za ku ga Allah madaukakin sarki wa ya kamata ya turo ba, a'a Allah shi ya san wanda yafi cancanta a turo. Dan manzanci kaida shine zabi ne na Allah madaukakin sarki. Manzanci ba wai dabarar mutum bace, ba kokarin sa bane, ba aikin sa bane. Babu wani aiki da zaka yi a duniyar nan bi yawan sa, duk ibadarka a ce ka kusa zama annabi, ko kun taba jin wannan a ce ga wani saboda aikin sa, saboda ban Allah sa ai saura irin sai zama annabi, kun taba ji? Ba taba ji ba. Saboda kaida annabta da manzanci zabi ne tsantsa na Allah madaukakin sarki. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah shi yake zabar manzanni daga cikin mala'iku, daga cikin mutane ga wanda yaso. To shi sai Allah madaukakin sarki ya turo annabawa, musamman annabawan banu Isra'ila, mafi yawan su gurin zaman su shine ƙasar Sham. An banda abin da aka samu na fitar su banu Isra'ila daga Sham suka koma Misra. Me ya dalili? Saboda tashin annabi Yaqubu zuwa Misra, lokacin da ɗansa annabi Yusuf alaihi salam yace a ji a taho da su. Haka ne ko? Lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ɗan uwansa suka jefa shi a rinja, kun ga da ƙarshe ina a kai shi? Ai Misra a kai shi ko? Aka siye shi a matsayin baya da ƙarshe kuma ya zama minista. Allah ya ba shi ɗaukaka. To daga ƙarshe da ya kafu me ya ce? Cewa yi a je a zo masa da babansa da 'yan uwansa. To wannan shi ne asalin tasowar banu Isra'ila daga ƙasar Palestine ko kuma da ƙasar Sham zuwa ina? Zuwa Misra. Wanda da ƙarshe kuma lokacin annabi Musa alaihi salam, bayan abin da ya faru tsakaninsa da Fir'auna, Allah ya halaka da shi. Kun ga Allah madaukakin sarki ya ƙara fitar da su ko? Ya ƙara fitar da su daga Misra kuma su kuma inda suke. To wannan shi ne abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da al-ardi allati barakna fiha, ƙasar da muke mata albarka ita ce ƙasar Sha. Tana da albarka saboda waɗannan abubuwa guda biyu da malamai suka ambata. Allah madaukakin sarki yake barakna fiha lil alamina, mun yi albarka a cikinta lil alamina ga halittu gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki yake wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila, sai muka bawa annabi Ibrahim alayhi salam kyauta ta annabi ishaqa wa yaquba, da annabi yaquba alayhi salam nafila a matsayin qadi. Dama abin da ake cewa nafila shine dadi, qadi a ƙara miki wani abu, a dada miki wani abu, to shine nafila. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka, ko wa min al-layli, daga cikin dare kuma fatahajjab bihi, kai tahajjudi, ka tashi kai sallah, kai kokari nafilatan laka, dan ya zamto ƙari ne akan abin da aka dora maka na me na farle da kake na salloli. Allah madaukakin sarki ya ce asa ayyaba afaka rabbuka maqaman mahmuda, dan Allah madaukakin sarki ya tashe ka a cikin wani matsayi abin yabo. To kun ga nafila shine dadi. Allah madaukakin sarki ba mu labari cewa bayan ya tseratar da annabi Ibrahim alaihi salam daga waɗancan miyagun mutane da suka yi niyyar halaka shi, to sai Allah madaukakin sarki ya ba shi kyauta. Kyautar me? Shine kyautar da Ishaq da kuma Yaqub nafilatan a matsayin dadi. Ma'ana Allah ya bashi annabi Ishaq ne a matsayin kyauta, shi kuma annabi Yaqub sai Allah ya bashi shi a matsayin me? A matsayin dadi. Don malamai suka ce shi annabi Ibrahim alayhi salam da ɗaya ne ma rabbi habli min as-salihina, yace ya ubangiji ka bani ɗa daga cikin nagartattun bayinka. Allah ka bani ɗa daga cikin nagartattun bayinka. To sai Allah madaukakin sarki ya ce fa basharnahu bi ghulamin halim, sai Allah madaukakin sarki yayi masa bushara da ɗa wanda yake mai juriya mai haƙuri. Wata ayar kuma a cikin suratul Hud, a cikin suratul Hud alaihi salam, Allah madaukakin sarki ya ce wa mar'atuhu qa'imatan fa dhahikat, sai Allah ya ce ne fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Kun ga asali annabi Ibrahim waye ne ma? Ɗaya ne ma guda ɗaya. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa basharnahu bi ishaqa, sai muka yi musu bushara da za su samu ɗa annabi Ishaq alaihi salam. Bayan annabi Ibrahim a lokacin ya tsufa ya girma, matarsa ita ma ta tsufa ta wuce lokacin haihuwa, lokacin da ya kamata a ce mace tana haihuwa wannan shekarun ta wuce shi. Amma a lokacin sai Allah madaukakin sarki ya ce za ta haifi ɗa Ishaq, ba ma shi Ishaq ɗin ba, da ba a ɗauki cikinsa bare a haife shi, wa min wara'i Ishaq Yaqub. To bayan ma annabi Ishaq ɗin za kuma a haifi wani ɗa mai suna Yaqub. Dan uwa kun irin wannan tagoma shi ne Allah madaukakin sarki. Tun kafin a samu ɗan, Allah madaukakin sarki yake musu bishara da jika. to wannan jikan shine Allah madaukakin sarki yake wa annabi Ibrahim alaihi salam bushara da cewa an bashi shi a matsayin kadi Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Ibrahim wannan tagomashi lokacin da ya bar duk ƴan uwansa da danginsa saboda Allah madaukakin sarki iyayensa da ƴan uwansa da kowa nasu suna ina suna Iraq to amma saboda sun zabi boto goma ka san aje Allah madaukakin sarki shi ma annabi Ibrahim gaba ɗaya sai ya aje su yace innani bara'un mimma ta'buduna innani bara'un mimma ta'buduna haka yace hakikani na barranta ga dukkanin abin da kuke bautatawa to Allah madaukakin sarki saboda hakuri da juriya ta annabi Ibrahim alaihi salam da yadda ya zabi Allah madaukakin sarki akan mahaifarsa da mutanansa hatta mahaifinsa da ya haife shi ya rabu da shi saboda Allah madaukakin sarki sai Allah ya masa bushara sai Allah ya masa tagomashi sai ya bashi da kuma sai masa me sai masa alƙawari da jika shine falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullu ja'alna nabiyya haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin surat maryam yace falamma atazalahum yayin da annabi ibrahim ya kaurace musu wama ya'buduna min dunillahi ya kaurace wa abinda suke bautatawa ba Allah madaukakin sarki ba wannan abinda annabi ibrahim ya cancance musu Allah ya ce wa habna lahu ishaqa sai muka bashi kyautar annabi a matsayin muka bashi kyautar a matsayin da wanda yake annabi shi annabi ishaq alaihi salam wa yaqub muka kuma ƙara masa da jika shine annabi yaqub alaihi salam Allah madaukakin sarki ce kuma wa kullun ja'alna nabiyya da annabi ishaq da annabi yaqub duk mun sanya su a matsayin annabawa dan uwa wannan ta goma shi ne fa wannan ba ma wai ga magaran mutane ba irin mu a'a mutanen da suka fi tsada a wajen Allah madaukakin sarki shi Allah ya bashi shine da a matsayin annabi jika a matsayin annabi ɗaya jikan ma a matsayin annabi Allahu akbar shi sa aka tambaye annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce man akramun nas waye kowa karamci da girma a cikin mutane sai annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Yusuf alaihi salam shine annabi Yusuf alaihi salam me yasa yace saboda shi karimun ne ibnu karim mai girma ne dan mai girma annabi ne dan annabi annabi Yusuf manzon Allah ne annabin Allah ne babansa annabi Yaqub ba manzon Allah ne baban annabi Yaqub annabi Ishaq shi ma menene manzon Allah ne baban annabi Ishaq annabi Ibrahim shi ma menene manzon Allah ne subhanallah ku kalli irin wannan jerin gwano ko kalli irin wannan sarka ta zinare ta gwal da Allah madaukakin sarki ya tattaro annabi Ibrahim alaihi salam to malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya masa haka ne saboda dalilin me biyayya a gare shi da zabar tauhidi da bin Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan me ya fifita shi akan bautar gumaka da mutanansa suke Allah madaukakin sarki ya ce wa kullun ja'alna salihina kuma dukkanin su da annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ishaq da annabi Yaqub alaihi salam duk mun sanya su a matsayin me a matsayin nagartattun bayi kamar yadda san Allah madaukakin sarki ce kullun ja'alna nabiyya duk mun sanya su a matsayin annaba nan kuma ce Allah madaukakin sarki ce duk mun sanya su a matsayin me nagartattun bayi da shi annabi Ibrahim alaihi salam da dan sa annabi Ishaq da annabi Yaqub alaihi salam wasu malaman masana karawa da hatta annabi Lut alaihi salam kamar yadda Muhammad Amin Dini Shinqiti ya kawo a cikin tafsirin sa Adaul Bayan yake cewa annabi Lut alaihi salam shi ma ya shiga ciki tunda hadda shi a cikin jerin abinda kissar ta ambata wanajjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha sai kuma yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub saboda haka hadda shi yace duk Allah madaukakin sarki sai ya sanya su a matsayin nagartattun bayi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ja'alnahum a'immatan sai muka sanya su jagorori shugabanni yahduna bi amrina da suke shiryarwa da umarnin mu wa auhayna ilayhim muka yi wahayi zuwa gare su fi'ilal khayrati nasrin ka aikata duk abin da yake na alkhairi ne wa iqamas salati da aikata ko kuma da tsaye da sallah wa ita az-zaka da kuma bayar da zakka sai Allah madaukakin sarki ce wa kanu lana sun kasance a gare mu su abidina masu bauta ne Allah madaukakin sarki ce waja'allahum a'immatan maka sanya waɗannan annabawa da annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ishaq alaihi salam da annabi Yaqub alaihi salam Allah ya ce maka sanya su a matsayin jagorori shugabanni aka ce a imma jam'i ne na al-imamu in aka ce al-imamu shine imamun fiddini yuqtada bihi, wani shugaba na addini da ake yin koyi da shi. To Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub dukkanin su shugaba ne na addini da mutane su suke yin koyi da su, jagorori ne na addini. A ka'ida baya halatta mutum ya nemi shugabanci. Shugabanci nace shugabanci ina nufin shugabanci na siyasa ko shugabanci na yau da kullum, baya halatta mutum ya nema ya ce a bashi. Amma shugabannin shugabanci irin na addini wanda mutum zai rinka dora mutane akan ya madaidaiciya, shugabancin da mutum zai koya mutane sallah, ya koya mutane azumi, ya koya mutane sanin halal da haram, wannan halatta mutum ya nema. Shi yasa daga cikin addu'o'in Ibadur Rahman akwai Ibadur Rahman a cikin suratul Furqan da Allah ya kawo mana sifofin su, yace wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahum rijaluna qalu salama. To daga karshe daga cikin sifofin su sai Allah madaukakin sarki yace walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Daga cikin sifat shine walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, suna cewa ya ubangiji ka bamu kyauta daga cikin matayenmu, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina da kuma zuriyyatina iyayenmu kenan da jikokinmu, qurrata a'yun wadanda zasu faranta mana rai, masu biyayya a gare ka, sannan mu ma ci mana biyayya ba wanda zasu rinka samu kuka ba, shine qurrata a'yun. To da ƙarshe sai Allah ya ce waja'alna lil muttaqina, suke cewa ya ubangiji ka sanya mu lil muttaqina ga masu tsoron Allah imaman, mu kasance shugabanni. To ashe shugabanci irin wannan na addini wanda zaka rinka koyawa mutane addini babu laifi dan mutun ya roka. To shine sai Allah madaukakin sarki ce da annabi Ibrahim alaihi salam waja'alnahuma immatan, muka sanya annabi Ibrahim alaihi salam da sauran da ayyansa da jikokinsa suka kasance a immatan, shugabanni ne ya haduna bi amrina da suke shirewa da umarnin mu. To wannan Allah madaukakin sarki ya amsa wani bangare ne daga cikin addu'ar da annabi Ibrahim yayi, na cewa Allah madaukakin sarki ya bawa ayyansa da zuriyarsa shugabanci irin na addini. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa tamahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimina. Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Ibrahim na sanya ka a matsayin shugaba, na sanya qala inni ja'iluka lin-nasi imama, na sanya ka a matsayin jagora wanda zaka rinka jagorantar mutane zuwa ga addini, na sanya ka a matsayin jagora ga mutane. Sai annabi Ibrahim ya ce qala wa min zuriyyati, ya ubangiji zuriyata fa suma sa su a matsayin shugabanni. Sai Allah madaukakin sarki ya ce qala la yanalu ahadi adh-dhalimina, an yadda an amsa zuriyar kama za a sa su a matsayin shugabanni masu jagorancin mutane akan addini su, sai dai la yanalu ahadi adh-dhalimina, duk azalimi bane samu, duk azalimi bane samu. To shi sai Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da annabi Ibrahim cewa ya fa amsa addu'ar sa, sai ya ce waja Allahumma immatan, Allah ya sanya kai da zuriyarka a bisa abin da ka roka nagartattun su salihan su a matsayin me, a matsayin jagorori, kamar yadda bai Allah madaukakin sarki sai kullun ja Allah salihina. To shine nan wajen nagartattu daga cikin Allah madaukakin sarki ya sanya su a matsayin me, a matsayin jagorori, waɗanda ya haduna bi amrina, suke shiryarwa da umarnin Allah madaukakin sarki. Shiryarwa a nan wajen ana nufin nuna wa mutane hanya da yi musu bayani da dora su akan tafarki wanda zai kai su zuwa ga Allah madaukakin sarki. Dan ka'ida malami suka ce ita shiriya kala biyu ce, akwai hidayatu tawfiqi, akwai hidayatu irshadi wa bayani, akwai shiriya wacce take ta datarwa, ma'ana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum ya kimsa masa gaskiya, ya gane abin da yake ba daidai bane ya gyara. Wannan Allah madaukakin sarki shi kadai yake yi, babu wanda yake yi sai Allah madaukakin sarki. Akwai kuma shiriyar da kowa yake iya yi, annabawa da manzanni, salihan bayi, masu wa'azi, kowa zai iya yi, shine hidayatu irshadi wa bayani. Shiriya ta ne yin bayani da nuna mutane abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai bane. Yanzu zo in ce abu kaza halak ne, abu kaza haramun ne, to wannan shiriya ce, na shiryar da mutane zuwa ga abin da yake shine daidai idan sun bi shi. Amma kuma su dauka su aiki da shi, su bari din ko kuma su aika tafa, wannan kuma a hannun Allah madaukakin sarki yake, babu wanda sai ya canza mutum akan haka. To wannan shiri'a ana nufin hidayatu irshadin wa bayani. Su annabawa da manzanni sukan iya shiryar da mutane ne zuwa ga me, zuwa ga su yi musu bayani, su nuna musu abin da yake halal da abin da yake haram, nuna musu abin da yake tauhidi ne wancan kuma shirka ne, wannan abu kaza gaskiya ne wancan kuma ƙarya ne, wannan abu kaza zalunci ne, wannan abu kaza adalci ne, wannan shine aikin annabawa da manzanni. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, innaka latahdi ila siratul mustaqim, hakika kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryewa zuwa ga hanya madaidaiciya. Irin wannan shiriya ake nufi shine ayyo mutane bayani a ga musu cewa abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai bane. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Allah subhanahu wataala ya ce wa auhayna ilayhim, kuma makai musu wahayi, makai wahayi zuwa gare su waɗanda annabawan Allah masu girma, annabi Ibrahim, annabi Ishaq, annabi Yaqub, fi'il alkhairati, maka umarce su da aikata ayyuka na alkhairi. In aka ce ayyuka na alkhairi ya kunshi duk wani aiki da yake na alkhairi, sallah, azumi, zakka, sada zumunci, bin iyaye, kaza, duk wani aikin alkhairi in aka ce fi'il alkhairati ya shiga cikinsa. To Allah madaukakin sarki ya umarci annabawa, annabawansa annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub da su rinka aikata ayyukan alkhairi, kuma su dora mutanen su akai. Sai ce wa iqamat salat, da kuma tsaye da sallah, wa ita'az zakat, da kuma bada zakka. Malamai suka ce wannan min babi atafil khas ne ala al'am, ya kasance an faɗa abu a cikin rububi gaba ɗaya, sai kuma a waro wasu abubuwa wanda suna cikin rububin amma sai a waro su saboda muhimmancinsu. Kun ga da aka ce fi'il alkhairat, ayyukan alkhairi, sallah tana cikin aikin alkhairi ko bata ciki? Tana ciki. Zakka tana cikin aikin alkhairi ko bata ciki? Tana ciki. Amma me yasa aka waro su kuma daban? Aka ce wa iqama salat wa ita az-zaka, saboda muhimmancin sallah da zakka a cikin rayuwar dan adam. Sallah ita ce ginshikin addini, idan babu ita babu addini. Sallah ita ce abin da ake fara mutum hisabi akan shi, idan ta yi kyau sauran aiki ya gyaru. Sallah ita ce kaza, sallah ita ce kaza. Zakka ita ce abin da take kawar da talauci, ita ce abin da take cire kiyayya daga ba tsakanin mutane, ita ce abin da take sa dukiya ba za ta ta yawo a tsakanin masu kuɗi kaɗai ba, kowa zai wadata, tana taimakawa wajen rayuwa ta tafi daidai wa daida. To sai Allah madaukakin sarki ya zaro su a cikin ilal khairat, sai ce wa auhayna ilayhim ilal khairat wa iqamat salati wa ita'az zakat, sai ce wa kanu lana abidina, sun kasance waɗannan annaba masu albarka, masu girma, masu bauta ne fa a gare mu, sun kasance suna bauta ta mana kamar yadda muka umarce su. Sai Allah madaukakin sarki ya ce
wa lutan atainahu hukman wa ilman wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu min as-salihin.
Yawwa kissar annabi Ibrahim ta ciki a nan wajen. Ƙarƙashin Isa annabi Ibrahim za mu ga an kawo annaba guda nawa? Guda uku. Har da wanda za mu ambata yanzu guda hudu kenan. Kun ga annabi Ibrahim alaihi salam, sannan annabi Lut alaihi salam wa najjaynahu wa Lutan, sannan sai annabi Ishaq wa wahabna lahu Ishaqa, sai kuma annabi Yaqub wa Yaquba nafila. Annaba hudu kenan. To yanzu kuma shi annabi Lut alaihi salam Allah madaukakin sarki sai ya zare shi daga cikinsu, za a kawo isarsa ta musamman daban, istiqlal. Ana istiqlalar za a ware ta ita kadai, sai a bada ita. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa Lutan da annabi Lutu alaihi salam, wannan mansubi ne, ma'ana an ce wa Lutan, an yi nasaba ne akan wa Lutan da fi'ilin da yake damiri ne wanda yana gaba, shi ne faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce atainahu, ma'ana ataina Lutan hukman wa ilma, man bawa annabi Lutu alaihi salam hukunci da kuma ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Lutan annabi Lut alayhi salam atainahu hukman, mun bashi hukunci. Malamai suka ce abin da ake nufi da hukunci anan shine annabta, shine manzanci. Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Lut alayhi salam hukunci, shine ya bashi manzanci. Wa ilman, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi. Wa najjaynahu, Allah madaukakin sarki ya ce mun tseratar da shi, mun tsamar da shi, min alqaryati allati, daga alqaryar da ta kasance kanat ta'malu alkhaba'ith, tana aikata mummunan aiki, tana aikata miyawun aiki. Allah madaukakin sarki ce innahum kanu qauma sau'in, lalle waɗannan mutane na annabi Lut alaihi salam sun kasance mutanen banza ne, munanan mutane ne, aikin su ya munana, fasiki da kuma fasikai ne. Wa adkhalnahu fi rahmatina, Allah subhanahu wataala ya ce muka shigar da annabi Lut alaihi salam cikin rahama mu. Innahu, lalle fa shi annabi Lut alaihi salam ya kasance min as-salihin, daga cikin nagartattun bayin mu. Yan uwa, wannan shine kissar annabi lutu alaihi salam yadda Allah madaukakin sarki ya kawo ta a cikin suratul anbiya a takaice annabi lutu alaihi salam yana daya daga cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya ambaci kissosu ya ambaci kissar sa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci kissar annabi lutu alaihi salam a cikin surori da dama kusan surori 8 ko 9 surar da ta fara ambatar kissar annabi lutu alaihi salam ita ce suratul a'raf daga nan kuma sai suratul hud alaihi salam daga nan sai hijr daga nan sai anbiya wannan wacce muke karantawa daga anbiya kuma sai suratul suratul shu'ara daga shu'ara sai naml daga naml sai saffat daga saffat kuma sai suratul qamar to kusan surori guda 9 duk sun kawo kissar annabi lutu alaihi salam wasu surorin sun kawo abin da tsayi wasu kuma sun takaita kun ga kamar nan wajen ayata takaita aka kawo su aka kawo kisar tasa kawai wa lutan atayna hukman wa ilma wa najaynahu min alqaryati allati kanat amal alkaba'is innahum kanu qawman sawi fasiqina wa adkhalnahu fi rahmatina innahu min as-salihin shikala an gama kisar amma wasu gurare kuma zaku ga an fadada an kawo ta da tsayi annabi lutu alaihi salam ya uwa kamar da ne muku bayani a bai cewa da ne ga dan uwan annabi ibrahim alaihi salam sunansa shine lu bin haran bin azar kamar yadda ibn kafir ya kawo sunansa shine lu annabi lu dan harana shi kuma harana dan azar kun ga azar shi kuma mayafin waye mayafin annabi ibrahim haka ne ko yawa Allah ya ce tun lokacin da annabi ibrahim ya ce da mayafinsa azar kun ga sunan mayafin annabi ibrahim azar to shi annabi lutu azar din kakansa ne lokacin da annabi ibrahim alayhi salam suka hijira da shi da annabi lutu alayhi salam suka koma sham da zama to sai Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa ga wata alƙarya a jordan wanda na ga muku duk tana cikin yankin sham din a wancan lokaci sunan alƙaryar sudum sunanta sudum wadannan alƙarya mutane ne da sun kafirce wa Allah madaukakin sarki sannan kuma sun shahara da wasu munanan ayyuka da suke aikatawa shi sai Allah madaukakin sarki ya ce innahum wanajjana min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith mun tsayartar da annabi lutu alaihi salam daga alqaryar da sun kasance suna aikatan mummunan aiki wannan irin mummunan aiki ne wannan aya ko kuma wannan sura bata bayyana ba amma wasu surorin Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafi girman aikin da mutanen annabi lutu mutanen sodom suke aikatawa mafi girma shine shirka ga Allah madaukakin sarki shine shirka ga Allah madaukakin sarki kafircewa Allah madaukakin sarki jinginawa Allah madaukakin sarki kishoyi shi sai Allah madaukakin sarki yace kazzabat qaumu lutin lil mursalina id qala lahum akhuhum lutun ala tattaquna inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin Allah madaukakin sarki yace kazzabat qaumu lutin lil mursalina mutanen annabi lutu sun karyata manzanni shi annabi lutu alaihi salam shi kadai suka karyata sai Allah ya ce amma kamar sun karyata dukkanin manzanni dan kaida shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk mutumin da ya karyata manzo guda daya to daidai yake da ya karyata dukkanin sauran manzannin gaba daya idan mutum yace bai imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to annabin nasa ma da aka turo masa shi ma kamar ya kafirce masa shi sai Allah madaukakin sarki yace kazzabat qaumu lutun lil mursalin matsan annabi lutu sun karyata manzani id qala lahum akhuhum lut aka akhuhum lutun ala tattaquna tana lokacin da annabi lutu alaihi salam yace da su ala tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku daina bautar gumaka ku daina shirka ba inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku bi ni in dora ku akan tauhidi wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani lada akan wannan sakon da nake isar muku in ajariya illa ala rabbil alamin ladana wanda zai bani shi shine ubangijin halittu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki to shine mafi girman aikin da mutanen annabi suke aikatawa shine me shine shirka ga Allah madaukakin sarki sai aiki na biyu shi ma aiki ne mummuna wanda za ku ga mafi yawancin kissar annabi lutu alaihi salam an fa kawo shi shine neman maza namiji ne neman namiji shi wannan aiki ne namiji ne ya nemi namiji yan uwa a da a baya kafin zuwa annabi lutu alaihi salam a duniya ba a san shi ba babu wani namiji da ya taba kokarin zakkewa namiji dan uwansa sai a cikin mutanen annabi lutu mutanen sodom su ne suka fara wannan aiki shi sai Allah madaukakin sarki yake ga musu cewa ata'atunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamina, yanzu za ku rinka zuwa da wata alfasha wannan mugun aiki wanda ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamina, daga cikin halittu gaba daya ba a samu wanda ya riga yake aikata irin wannan aikin ba. Ku ne na farko, ku ne kuka fara kirkiro da wannan aiki. Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni nisa, yanzu za ku rinka zakkewa mazaje da sha'awa min duni nisa'i, ku ban mata dan su ba ruwansu da mata, namiji kawai nemi namiji, haka suke. Wannan shine mummunan aikin da suke aikatawa. To Annabi Nuhu alaihi salam kabe din ga ya muku ba dan asalin wajen bane, hijira suke suka dawo kasa. Saboda haka lokacin da aka tura shi wajen su ya je ya taimu su wa'azi, ya ta kiran su ku daina shirka, ku daina wannan mummunan aikin na neman maza. Sannan ƴan uwa daga cikin aikin da suke kuma akwai fashi da makami, akwai fashi da makami, shi ma san shahara a wannan aiki. Shi sai Allah madaukakin sarki sai dai ambace shi a cikin suratul ankabut, a innakum lata'atuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'atuna fi nadikum al-munkar, hakika kuna zakkewa mazaje sannan kuma kuna yin me, kuna yin fashi da makami, kuna yin kuna yanke mutane hanya, ku kwace musu abin da suke. Waɗannan ayyuka duka ayyuka ne, za ku ga munanan ayyuka ne. Kowanne ɗaya daga cikin wannan aiki ya isa Allah madaukakin sarki ya turo wa mutane masu wannan aiki manzo a kiraye su, idan kuma sun ƙi a halakar da su, to duk sun tattara waɗannan ayyuka. Annabi Lutu alaihi salam ya rinka kiransu, yana yi musu wa'azi, yana gaya musu cewa fattaqullaha wa ati'un, ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, ku daina bautar gumaka, ku daina wancan mugun aiki naku. Wani lokaci yakan ce musu, yanzu ba ga mata ran ba, ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wala tuqdu, wannan ba ƴaƴana bane. Abinda ke nufi da ƴaƴansa shine matan al'ummarsa, dan ka'ida kowanne annabi uba ne a cikin al'ummarsa. Shine sai yake ga musu cewa ha'ula'i banati, waɗannan ƴaƴana ne mata, hunna atharu lakum, sun fi tsarki a gare ku, ku zo ku bada sadaki a aura muku su, ku je ku ji daɗi da su a matsayin namiji da mace. Amma menene abin jin daɗi a cikin namiji? Idan ba toshewar basira ba, idan ba fita daga ɗabi'a ba, idan ba dabbanci ba, menene abin jin daɗi namiji ne namiji? Idan ba dabbanci ba, ƙwaƙwalwar mutum ta juye, shedan ya zayyana masa abin da ke mummuna, shi kuma yana ganin su abu ne mai kyau. Menene abin jin daɗi? Ta yadda irin wannan muguwar ɗabi'ar yanzu da yawa daga cikin al'ummar da suke ikrarin cewa al'ummar manzon Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zama musu ado, wasu sun yadda sun amince su ne, ba ma saboyo, ba ma saboyowa kwata-kwata, ga su nan suna lalata yaran mutane. Dan karamin yaro dan shekara 5 ko dan shekara 6 sai kiji an ce yaro babba dan shekara 30 ko 40 ya kama shi, ya lalata shi. Irin waɗannan mutane bai kamata a rinka barin su a cikin mutane ba, dan dabbobi wallahi sun fi su, wallahi dabbobi sun fi su. Duk mutumin da zai zai kiwo namiji, wallahi dabba ta fi shi. Dan ko dabba da wahala kaga namiji yana ban namiji, da wahala kaga dabba namiji yana ban namiji, ko bunsuru da wahala kaga dan bunsuru yana ban namiji dan uwansa, sai dai mace. Amma a ce mutum dan adam da Allah ya halicce shi da fitra salima, ya rasa wanda zai kiwo sai namiji, wanda abin ya riga ya yadu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai gurare yadda ake bada labari yadda mata suke fita gudu ibnin, a ina zuwa su gudu ibnin ko shine masu fita irin da yamman nan, irin maza su zo su rinka daukar su, mata su fita su je akan titi fasiki dan uwansu idan ya zo sai faka a mota sai ya dauke su. To wasu gurare wallahi haka aka ce maza suna tsayawa, namiji zai je tsaya bakin titi shi ma wani namijin fasiki dabba irin sai zai dauke shi ya tafi da shi zai lalata da shi. Wallahi abin ya riga ya wuce duk inda kuke tsammani, ya zama ruwan dare. To abu ne da mutanen Annabi Lutu alaihi salam su suka fara aikata shi, ba a taba samu wata al'umma ta aikata irin wannan ba kafin su, su ne suka fara sannan tashi. Matayen su babu ruwan su da su, watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, mutai haka Allah madaukakin sarki ya ce musu, kuna barin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta muku daga matayenku, kuna zuwa kuna zakiyo maza, wannan wace irin ɗabi'a ce? Annabi Lutu bai gushe ba yana musu wa'azi, su kuma duk lokacin da yake musu wa'azi haddada shi suke, tsorata shi suke, barazana suke masa da cewa su kore shi. Dama ai ba kai ba ɗan asalin nan ba ne, wallahi za mu kore ka.
haka suke cewa la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajina wallahi in baka daina ba ya lutu zamu kore ka zaka kasance daga cikin wanda zamu fitar daga cikin garin nan haka suke cewa fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum idan ya kira sai ya ce ku daina wannan aikin da kuke yi amsar da suke bashi ba ta kasancewa face cewa suke yi akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da iyalan annabi lutin daga cikin alqaryar innahum unasu yataba'aruna wai su suna nuna wasu mutanen kirki ne ka san duk inda ka zo kai wa'azi sai arka tawai shi ne Allah eh wai shi mutumin kirki to irin abinda mutanen annabi lutin suke gaya masa kenan innahum unasun yataba'aruna wai su mutane ne da suke nuna cewa su ne Allah ne annabi lutin alaihi salam duk abinda zai yi yayi musu wa'azi yayi sun yadda shi kullum abinda yake cewa shi ne inni li'amalikum min alqalina ni game da wannan aiki naku mai kaurcewa ne babu ni babu shi rabbi najjini wa ahli mimma ya'maluna ya ubangiji ka tsamar da ni ka fitar da ni daga abin da suke aikatawa to sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi lu'u sai su halakar da su saboda ka sai aka turo mala'iku mala'iku amma sai suka juye suka siffantu da mazaje mazajen ma kuma samari samarin ma kuma kyawawa Allah madaukakin sarki sama mala'iku suka sawara suka juya sura su suka kuma mazaje to kafin su zo alƙaryar annabi lu'u sai da suka fara biya wato wajen annabi ibrahim tunda kun san babu nisa aiko suka zo annabi ibrahim suka yi masa bushara cewa zai fasa mada to bayan sun ga masa bushara sai suka ga masa cewa kuma inna ursilna ila qaumin mujrimina an aike mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai sune annabi lu'u alaihi salam shine Allah madaukakin sarki ke ba mu labari falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u wa za'atuhu al-bushra yujadilu fi qawmin lokacin da rikicewa da imancewa da annabi ibrahim yayi ta tafi ta bashi lokacin da aka ce masa zai samu da sai gashi annabi ibrahim ya dawo yana jayayya da mu game da me game da mutanen annabi lut ina cewa a cikin alƙaran da ku je ku halakar akwai annabi lut alayhi salam qala inna fiha luta akwai annabi lut a cikin suna ce masa nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin wanda yake ciki la dunaddi yannahum shi annabi lut zamu tsamar da shi wa alahu da iyalinsa illa mar'atahu sai matarsa dan matsalar da ya samu shi ne matarsa tana tare da mutanen ta matarsa fa ta aure matarsa ta aure tana tare da mutanen sa tana taimaka mutanen sa wajen shirka wajen kokarin kawo maza tana taimaka mutanen ta to shi sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku su zo su halaka su lokacin da mala'iku suka zo bayan sun gama da annabi ibrahim sai suka wuce wajen annabi lutu annabi lutu yana gida kawai sai ga baki kuma mazaje kuma kyawawa sai an kalle sai tashi me yasa saboda ya san mutanen sa ba mutanen kirki bane sai Allah madaukakin sarki ce wa za'ahu qaumuhu yura'una wa min qablu kanu ya'malu sayi'ati mutane sai labari yanzu matarsa an ce ita ce ta kai musu rahoto matarsa ta aure ita ta kai musu rahoto cewa to ga an yi fosu sabon baki ya kamata ku zo ku samu rabon ku haka ta karfin tsiya za su danna mutum su lalata da shi to sun dauka waɗannan irin waɗancan ne wanda za a lalata da su da karfin tsiya ba san mala'ikun Allah bane saboda haka suka zo yura'una suna gaggawa nama ya samu Allah ya ce wa min qabli kanu ya'maluna sayyi'ata kafin lokacin sun kasance mutanen banza ne mummunan aiki suke aikatawa annabi lut da hankalin sa ya tashi ya fito yake da lamar su haula ibnati hunna atahu lakum fattaqu Allah wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum barzur rashid ce dan Allah kada ku kunyata ni baki na ne wannan da mata ne dan Allah ku je ku aure mata yi ko ne ya je da ida mata kada ku kunyata ni baki na ne babu wani mutumin kirki a cikin ku ne sai suka ce qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin kai ka san ba mu da wani haƙƙi a cikin matanka me ruwan mu da mata su ba mata ne a gaban su ba iskanci ne kawai da rashin mutunci a gaban su ma lana fi banatika min haqqin me ruwan mu da mata mu wa innaka la ta'lamu ma nuridu ka san abin da muke nufi mu maza muke bukata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su maza suke bukata annabi lut alayhi salam ran sai ya bace ya ce law anna li bikum quwwatan ina ma ina da wani karfi da zan tunkare ku ni kadai tun na gama da ku aw aw ila rukuni shadidin ko kuma in samu wasu mutane dan da zo na mutane da za su taimaka mu zo mu halaka ku mu gama da ku gaba dai wani irin mutane ne ku qalu ya lut inna rusul rabbika la yasilu ilayka sai waɗannan mala'iku suka ce ya lutu kwantar da hankalinka ba mutane bane mu mala'iku ne ba za su kai zuwa gare ka ba fa asbi bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi adbarhum wala yaltafit minkum ahad wamdu haythu tu'maruna Allah madaukakin sarki yace sai mala'iku suka ce da annabi lutu abinda muke so da kai shine ka tattara iyalanka gaba daya duka duk wanda ka san yayi imani da kai daga cikin iyalanka ka tattara su banda matarka ita kadai ita innaha musibaha ma asabahum abinda ya same su ita ma zai same ta saboda tana cikin su ka tattara iyalanka cikin dare ku gudu haka akai kuwa annabi lutu alaihi salam ya tattara iyalansa suka bar garin a cikin dare banda matarka ita tana ciki Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suka daga garin haka aka daga shi sama aka yi masa upside down aka juya shi sannan kuma aka yi masa ruwan duwatsun wuta bayan an daga garin haka aka juya shi sannan kuma aka zubo duwatsu daga cikin wuta fada alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil aka Allah madaukakin sarki ce min sijjilin mambu aka kashe su aka gama da su to kun ga wannan shine karshen mutanen annabi Lutu alaihi salam shine malamai suka ce har yanzu duk mutumin da yake aikata irin wannan mugun aiki na mutanen annabi Lutu shine sakamakon sa malamai sun yi sabani wata irin hanya duk sun yadda akan cewa duk mutumin da aka sama yana aikata aiki irin na mutanen annabi Lutu annabi kira da muke tsara tabbata gare shi yace faqtulul fa'il wal maf'ul bihi wanda yake aikatawa a kashe shi wanda ake aikatawa shi ma a kashe shi duk mutumin da aka sama yana zakke wani miji a kashe shi duk su bi in dai ba wai tirsasawa wanda aka yi ba to malamai suka ce to can ya za a kashe su wasu suka ce abinda zai musu shine can a samu dutsen da kowane dutse tsayi a gari a hankado mutanen banza abinda ya kamata a musu kenan sannan a biyo su da duwatsu wasu malamai suka ce a kona su wasu malamai suka ce a musu kaza kisa dai da ya kamata a musu shine kisan wulakanci suka ce abin da sa suka ce za a hau dutse a gefe su saboda haka aka mutane na annabi Lutu sai da mala'ika ya daga su abin da Bahaushe yake cewa ya nuna wa Allah sannan kuma sai aka kifar da su sai aka biyo su da duwatsu irin wannan mugunan aiki ya uwa Allah madaukakin sarki ya mana tsari da shi Allah ya raba mu da shi ba sai yi Allah madaukakin sarki ya shirye su kada Allah madaukakin sarki ya ba su kaiwa zuwa gare mu ko ƴaƴanmu duk lokacin da suka yi yunkuri Allah madaukakin sarki ya hana su Allah ya mai musu da mugun aniyar su kansu dan uwa zamu dakata anan saboda lokaci ya riga ya ja insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora akan kissar annabi Nuhu alaihi salam wace ita ta kissa isa ta gaba abinda muka faɗi dai dai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah